This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Mexico Enrique Peña Nieto ya ce hukumomin kasar sun damke tseraren jagoran dalalan mugan kwayoyin nan mai suna Joaquin El Chapo Guzman, wanda ya yi kubucewar al'ajabi daga gidan yari ta wata hanyar karkashin kasa watanni 7 da suka gabata. Shugaban kasar ya bayyana kamun Guzman ne a wata takaitacciyar sanarwa da harshen Spaniyanci ta kafar Twitter jiya Juma'a, inda ya ce an gama mun kama shi. Sojojin ruwan Mexico waɗanda suka yi aiki da bayanan da aka rada musu sun kai samami wani gida da asuba a birnin Los Mochis da ke jihar da Guzman ya fito, wato Sinaloa. An bude ma sojojin wuta daga cikin gidan. Jami'ai a Mexico sun ce an kama 5 daga cikin waɗanda ake zargi kuma an kashe 6. An dan raunata 1 daga cikin sojojin. Attorney General din Shari'ar Amurka Loretta Lynch ta bayyana kamun abinda ta kira babbar nasara ga mutanen Mexico da Amurka da kuma tabbacin aiki da doka a kasashen. Hukumar yaki da mugan kwayoyi ta Amurka ta ce ta yi matukar farin ciki da wannan labaran. Tserewar da Guzman ya yi daga fursuna, wadda ita ce ta biyu cikin shekaru 14 da suka gabata, ta yiwu ne ta samuwar wata hanyar karkashin kasa mai tsawon kilomita 1.5 wadda aka tona cikin sirri daga cikin ɗakin da yake tsare zuwa wani ƙauyen da ke kusa. Wannan ya kasance abin kunya ga gwamnatin shugaba Peña Nieto, wadda a baya ta sha yabo kan takurama wato gaggan jagororin dalalan mugan kwayoyi a shekara ta 1993 aka fara damƙe Guzman. To amma sai ya sulale a shekara ta 2001 tare da taimakon wasu dogarawan tsaron gidan yari. Bayan ya shafe sama da shekaru 10 a boye, sai aka sake kama shi a shekara ta 2014 da taimakon wasu bayanan sirrin da Amurka ta baiwa hukumomin kasar Mexico. Kungiyar ISIS ta samu wani sabon fage, wato wani sabon reshi a kasar Libya. Kuma kasar ta Libya za ta baiwa ISIS wani sabon sukuni, wato wurin da za ta samu sauƙin yaduwa zuwa Afirka da Turai. Kasar ta Libya na ɗaya daga cikin abinda ISIS ke kira lardunan ta biyu ko zuwa uku mafiya haɗari, a cewar Tom Saclin, wani babban jami'i a gidauniyar kare demokaradiyya. Yayin da ISIS ta kasance a rikitacciyar Libya ta bayan Gaddafi tun a shekara ta 2014, kwanan nan ta jaddada tasirinta a birnin Sirte mai tashar jirgin ruwa. Masu lura da al'amura na hasashen tsatsauwar kungiyar na da dubban mayaka a Libya, waɗanda da yawansu an yi yaƙe-yaƙen Siriya da na Iraki da su. Ana ganin yawancinsu 'yan asalin Libya ne da Tunisia da wasu da ake kyautata zaton daga Turai suka fito. Wuraren da ISIS ke kira lardunanta sun haɗa da wasu sassan Afghanistan da na Misra da na Yemen. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A ci gaba da yaƙi da ta'addanci ta kafar yanar intanet, fadar shugaban Amurka ta White House da wasu manyan jami'an tsaro sun gana da wasu manyan kamfanonin fasahar ƙasar a San Jose, jihar California, jiya Juma'a. Sunayen waɗanda suka halarci wannan ganawar daga ɓangaren gwamnati na nuni da yadda gwamnatin Obama ke ɗaukar barazanar da ISIS da sauran ire-irenta ke yi ta kafar intanet da gaske. Attorney General ɗin Shari'ar Amurka Loretta Lynch da Daraktan Hukumar Bincike ta FBI James Comey da daraktan leken asirin tsaron Amurka James Clapper duk sun hallara tare da shugaban ma'aikatan gwamnatin Amurka da mai ba shi shawara kan ta'addanci. An shirya cewa za a yi jawabi ga jagororin waɗannan kamfanonin fasahar kan yadda 'yan ta'adda ke amfani da fasaha ciki har da ta saka ya sako da kuma tattaunawa kan yadda za a yi amfani da fasahar don a hana 'yan ta'adda amfani da kafar intanet wajen samo sabbin mabiya. Kamfanin fasahar waɗanda suka haɗa da Apple da Google da Facebook da Microsoft da Twitter da LinkedIn sun ce sukan tace duk wani abin da ya shafi yaɗa ta'addanci muddin ya bayyana a kafafen nasu, amma kuma sun bayyana jinkiri wajen shishigi kan 'yancin faɗin albarkacin baki wanda kundin tsarin mulki ya bayar. Tattalin arzikin Amurka ya karu da rarar sabbin ayyukan yi wajen 292,000 a watan Disamba, alamar cewa Amurka mai tattalin arziki mafi girma a duniya tana girma cikin kuzari duk wada durƙushewar kasuwar hannayen jari ta baya-bayan nan da sauran kalubaloli. Rahotanni na jiya Asabar daga ma'aikatar Kwadago na cewar rashin ayyukan yi ya ci gaba da kasancewa kashi 5% cikin tsawon watanni 3, wanda shine mafi ƙanƙanta cikin shekaru sama da 7. Yawan ayyukan da aka samu ya zarce yadda yawancin masana tattalin arziki suka zata, da yadda masu hidimomi na biya da masu kamfanonin gine-gine da ɓangaren lafiya da wuraren sayar da abinci suka ɗau sabbin ma'aikata dubbai. To amma ɓangaren ma'adinai wanda ya haɗa da na man fetur ya ci gaba da sallamar ma'aikata saboda faduwar farashin mai. Duk da cewa rahoton ya yi kyau fiye da yadda akasarin masana tattalin arziki suka yi kiyasi, ya kuma nuna mutane miliyan 7 da fiye da rabi sun rasa ayyukansu, kuma wasu mutane wajen miliyan 6 ayyukan wucin gadi kawai suka samu. Matakin da Amurka ke ɗaukawa game da takaddamar Saudiya da Iran bai rasa nasaba da sha'awar Amurka wajen ganin an aiwatar da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da Iran, a cewar ƙwararrun da ke bin diddigin al'amarin. Abinda ke muhimmi ga shugaban Amurka Barack Obama shine kare yarjejeniyar da aka cimma da Iran, a cewar Karim Sarjipur, wani ɗan Iran mai lura da al'amura da ke cibiyar Kanage ta tabbatar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa. A wata ganawa ta jiya jama'a ya ce a yanzu babu wata alamar cewa Amurka na goyon bayan Saudiya, alhalin kuwa a baya Amurka ta sha goyon bayan masarautar ta Saudiya a rikicinta da Iran. Ya ce wannan sauyin ya kuhular da jami'an Iran ko Saudiya. Ranar Litini, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby, ya ce Amurka ta bayyana takamammiyar damuwa kan kashe malamin Shi'a Nimr al-Nimr a Saudiya. Ya ce Amurka na mai Allah wade da harin da aka kai kuma kan ofishin jakadancin Saudiya a ƙasar Iran, wanda wani martani ne na kisan. Kamfanin nan na ƙasar Saudiya na duba yiwuwar sai da hannun jarinsa ga jama'a a kasuwar hannayen jari, wanda hakan zai ɗaga darajar kamfanin zuwa dala tiriliyan 1 ko ma fiye da hakan. Saudi Aramco, kamar yadda aka fi sanin kamfanin, ya mallaki man fetur mafi yawa a duniya, kuma a yanzu shi ke samar da kashi 10% na man fetur a duniya, wanda ya ninka kamfanin Exxon Mobil da ke biye da shi har sau 3. Kasuwannin hannayen jari ne za su saka farashin hannun jarin Aramco. Idan kamfanin yanke shawarar ci gaba da shirin sayar da hannayen jarin a karo na farko, wato IPO, wanda ɗaya ne daga cikin hannayen jari da dama koko hanyoyi da dama da kamfanin ke nazari.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. jana sanam तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाएं हम तेरी बाहों में मर जाएं हम
तुझे देखा तो
To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wata safiyar ta asabar da fatan an tashi lafiya Halima barkamu da warhaka
Barka dai mallam Iro ya gajiyar rawar jiya
To alhamdulillah gajiya ta bi lafiya inji Hausa da fadi
Na san masu sauraro za su ce rawar jiya Na ji ka sha rawa jiya
A ba kadan ba kam gaskiya ba kadan ba amma ina so miki gyara kadan
to
shekaran jiya
a shekaran jiya ko shekaran eh shekaran jiya kansa ko dai kiran manya naga kana yi wa da babban riga da hula irin rawan manya
eh anyi liyafa da aka saba ta shekara shekara
ta shekara shekara ba ta
sashin Afirka
Afirka
gaba daya
murya Amurka
har suna 13 To a Halima ta ina zamu faro.
To mallam Ira gaishe gaishe ko?
To bismillah.
Da farin farko ga gaisuwar Hilal Abari ya huce zuwa ga mallam Zanai da Alife Tifuwa da matar Shahadiza. Aka kuma muna taya su murnar samun karuwar ya mace a ranar Talata da ta gabata kuma za a yi bikin rada suna a ranar wannan Talata mai zuwa idan Allah ya kai mu. Kuma ni aka yi wata kwara mallam Iro Allah ya raya mai suna na Allah ya mata albarka.
Amin summa amin.
Yawwa. To ga wata gaisuwa zuwa ga arawan Abba na Bani Zumbu da fatan suna nan lafiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Ibrahim Faisal a kasar Kamaru da fatan shi ma yana nan lafiya ga wata gaisuwa zuwa ga sarkin Zangon Kumasi Alhaji Umaru Faruk da sarkin Dawaki Mai Tuta Alhaji Ja'faru Dan Ma'azu da fatan duk suna nan lafiya sai wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Salihu Ba Shankai sarkin Hilanin Shagamu da fatan yana nan lafiya da duka jama'ar shi ga wata gaisuwa zuwa ga Honorable Ahmed Tijani Suleiman unguwar Sheikh Suleiman Kakanda a Ibbi jihar Taraba da fatan shi ma yana nan lafiya da duka jama'ar shi sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Jabbi a Nyamai da fatan shi ma yana nan lafiya ga gaisuwar Hina Abari ya huce zuwa ga Hajiya Adama matar Lashidan Burema a Sabon Zango Lome da yatta Hajiya Hawwa matar Sidi Sabon Zango Lome sai kuma Sarkin Yamman Kware a Sokoto Alhaji Aliyu Abubakar dan Hubari da Kamil Aliyu Abubakar dan Hubari da uwar gida Hajiya Tani da fatan duk suna nan lahiya ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Sha'aibu Rungo mai dawakan sukuwa a Magariya da Musha Sule Elevaj a garin Dogo da Sani dan Malam da Maina Maigoro a Magariya da Hajja Hure mahaihiyar Alhaji Musa Usaini Metr Moiz a Magariya da Hajja Sheku a unguwar Nasarawa Magariya da Gamban Yakubu Gawa a Magariya sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga al'ummar garin Bande da yan jihar Magariya da kuma kungiyar sarakunan gargajiya ta kasar Jamhuriyar Niger dangane da rasuwar mai martaba Alhaji Yahaya Lushi sarkin garin Bande Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya gafarta mishi kuma sa ya huta amin
to Halima a gaba sai din mun gaisuwa zuwa ga wato masu sauraron mu Al Mustafa Haji Sufiya Bauchi Yakubu tare da kawuwa Muktar ma'ajin kungiyar murar talaka na jihar Bauchi sai Suleiman Saya Saya tare da Sadisu Rabin Dami unguwar Malam Goje a Bauchi Yakubu sai Ibrahim Jibrin Karaye Sardauna Abare ya huce muna mika ta'aziyya zuwa ga Umar Gidado Gumi wato babban PRO na kungiyar murar talaka na kasa saboda rasuwar mahaifinsa Malam Gidado Gumi Allah ubangiji ya ji kanshi gafarta masa ga dimbin gaisuwa zuwa ga Amarya Hajiya Binta Muhammad Mami tare da angonta Ahmad Aliyu Hadeja wanda aka daura auren sa a jiya Juma'a Allah ya sanya alheri muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Nasir Yusuf Birnin Kudu Jami'in yada labarai na yankin karamar hukumar Gwaram a jihar Jigawa sai Muhammad Nur Umar tare da Hawwa Yakubu Bununu wato Amarya da Ango waɗanda su kuma a yau ne ake daura auren su a masallacin Juma'a na Gwallaga dake Bauchi Yakubu Allah ya sanya alheri
mutukaraba
haka insha Allah a gaba sai gaisuwar Alhaji Garba Musa da Latun Bara tare da fatan an yi bikin Adamu Muhammad Addawu Hafsa da kuma Khadija lafiya Allah ya sanya alheri muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Malam Yusuf Dabo tare da iyalansa wato Hajiya Zainab sai ƴaƴansu Abdul Aziz da Fatima da kuma Nana Maryam da fatan suna nan lafiya unguwar Nasarawa jahun Dirmi biyu sai gaisuwar Yariman Toro Alhaji Sani Ahmad tsohon sakataren hukumar kwallon kafa ta Najeriya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Aliyu mai adashi unguwar Rimi a Jos jihar Plateau da fatan kuna nan lafiya haka kuma muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu Hajiya Asma'u Muhammad Ilyasu a kanan Dabo sai Hajiya Bilkisu Mamangu Sautar da Abubakar Haruna na gidan Radio Express FM dake kanan Dabo sai Abubakar Kalajanga a Jalingo tare da Ahmed Kaigama sai Ahmed Muhammad Saka na kamfanin jaridar nan ta Daily Trust tare da Hajiya Aishatu Kawur Badu tare da Aliyu Muktar Umar na kwalli naji an ce yana hutu a Kano ban sani ba ko ya tuntube yake
bari da yin shiru
to jike da dimbin gaisuwa zuwa ga Hajiya Amina Hamza Babes Azazzau tare da iyalanta sai gaisuwar barista Isiaku Barau tare da Hassan Muhammad dan Buramna Maradin kuma garkuwan IBB dimbin gaisuwa zuwa ga barista Dallami Alhaji Wushishi na Aisha da Aisha da fatan kuna nan lafiya muna gaida wato barista Faruk Sarki tare da Habibu Ahmed sai Jamil Umar Udubo tare da Sa'ad Kagarko sai Sanusi Wali tare da Prince Abdulkadir Sadauna sai Tijani Muhammad na girman NNPC Mega dake makurdi a Jihar Benue da fatan kana nan lafiya haka kuma muna gaida Hajiya Fatima Awalu uwar Sharifai tare da shugaba Zaidu Bala Kofa Sabuwa da Ismaila Mai Gombawa dukan ku da fatan kuna nan lafiya sai gaisuwar Hajiya Rabi Shu'aibu Tudun Wada a Zaria tare da pharmacist Ibrahim Sa'idu Kakaki Zaria tare da Hajiya Bilkisu Abdullahi Samaru Zaria sai Raliya da Shu'aibu da Muhammad Mamman Shema da Abdulmumin Shu'aibu da kuma Zainab Ibrahim Sa'id dukkan su a Zaria a jihar Kaduna da fatan kuna nan lafiya
kab tak chup baithe ab to kuch hai bolna kuch tum bolo kuch hum bole o dhol ro
kab tak chup baithe ab to kuch hai bolna kuch tum bolo kuch hum bole o dhol ro
kab tak chup baithe ab to kuch hai bolna kuch tum bolo kuch hum bole o dhol ro
mar jana tha ye bhed nahi tha kholna o dhol ro चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना
कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले
चार कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे दो चार कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे
दो चार कदम ये लेकिन सौ मीलों से क्या कम थे
फिर उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना हाय डोलना
Nai sa'a.
Ke yi babban sa'awa kuwa. Amma na zama abin da ya kamata yanzu kin san kaman duk lokacin da muka sa waƙoƙi ɗan sawa kikan ce zaki tattara kayanki zaki nade zaki kama hanyar Sudan.
Banda India.
Ya kamata yau kuma ki kama hanyar India. A'a Halima, Halima, yadda dai da kike san wannan waka da yi.
Ai ka san an ce aka ce menene ko malam bai ta ba dadi sai dai ce me
a'a sai dai ce ba kyau
sai dai ce ba kyau amma ba zai ce yawa ai wani kidin ne baka san
amma zan nemi Hajiya Saratu Abdul domin ta fassara mana wannan waka da tunda ni dai naga wakan nan dai Halima dai kina dai son wakan nan kawai a banta dai a haka kawai magana ta kare na karka da kunne na kince akwai labari kai
anya akwai labari ya malam Iru
ba za a rasa ba ai aka ce wai ba a rasa menene
akwai wani karin magana da
ba a rasa nono a riga
yawa ka gyara wani labari dai da Adam Gashuwa aiko ne tun wani lokaci
haka
wai wani mahaukaci ne ya kira mai tallatsire da ya kira mai tallatsire sai ya ce a zage mishi tsire aka zage ya ƙara ya ce a ƙara zagewa aka zage biyu sai ya ce kai dai kai ta zage ya zage tsire da yawa ya sa yaji sai da mai tsire gama sai da shi ai ba sai zan yi ba dadi kawai nake ji ni inga ana ta zage tsire shi kawai dadi yake ji
yaga wato ba sai dai ba kuma inna lillahi wa inna ilaihi
yace zage ya zage ƙara zagewa ya zage ƙara ya zage sam
ya karya mai tsire jari kawai
ai ba sai zan yi kawai ni dadi nake ji ga ana ta zage tsire ana
ya zama kare jari sunan wannan mutumin
shi kuma nawai wani mai gida ne yana zaune da uwar gida da amarya ana hira malam Iro ka san mata da tsokana wallo ana zaune lahiya sai wannan ta ce yanzu mai gida tsakanin mu ka hiso
to
yace a ku duka ina son ku idan da bana son ku ai bazan aure ku ba duk ina halal a mu bamu yadda ba sai ka gaya mana wa ka hiso ya kidai can cikin matan sai daya tace to yanzu tsaya a ce da ni amaryar tace yanzu da ni da uwar gida a ce za mu mun shiga kogi muna iyo sai dayan mu ta nitsi a ruwa kuma daya aka ce ka ceto wanda kake so ita za ka
ceto da
za ka ceto to wa za ka ceta yayi gum yayi shiru bai ce ko ba sai karkata wajen gurin war gida yace mata kin iya ruwa yace war gida kin iya ruwa saboda an san nitsi amarya zai hiddo kenan kaga ga wanda yake
so ga wanda yake so kira karkace ya dai fada bai ni ba amma ya fada
war gida kawai ta tattara ta tai tunda haka ne an hisa amarya to bari ta bar musu gida
da ma dai ba ta ita ta fara wannan tambaya ba ita ta fara tsokano wannan tambayar ba
to ka gani ai shi yasa ake ta wani lokaci kai shiru wata tambayar kan ma ayita
gaskiya haka ne
ka eh wata tambayar kan ma ayita
to za mu da sa'aya cikin shirin sai makon gobe da Allah ubangiji ya nuna mana masu sauraro a madadin
Halima Jumrau
original Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa
kama original kama akwai jabin ka kai ma an ga ma akwai suna ta suna ta su ne su kai ne original wai su ne kai kai
dil ka rishta bada hai pyara hai kitna pagal ye dil hamara hai
Madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya
to shugaban Mexico Enrique Pena Nieto ya ce hukumomin ƙasar sun damƙe tsirarren jagoran dillalan mugan ƙwayoyin nan mai suna Joaquin El Chapo Guzman wanda yayi kubucewar al'ajibi daga gidan yari ta wata hanyar ƙarƙashin ƙasa watanni 7 da suka gabata Bayan ta yi ta shekara da shekaru tana fama da tashi-tashin hankula jamhuriyar Afirka ta tsakiya, ta gudanar da zaɓuka cikin kwanciyar hankali. A yanzu, ‘yan takara biyu tsaffin ministoci Anicet Dolguil da Faustin Torreira sun doshi karawa zagaye na biyu a ƙarƙashin wato a ƙarshen wannan watan. Hukumar zaɓen ƙasar ta ce an samu fitowa zaɓen da kusan kashi 80 cikin 100. Wannan ya hada da wasu 'yan kasar da ke zama a wasu kasashen kamar mazaunan wani sansanin 'yan gudun hijira da ke garwa Bulai a kasar Kamaru. Kungiyar ISIS ta samu wani sabon fagen daga wato wani sabon reshi a kasar Libya. Kuma kasar ta Libya za ta baiwa ISIS wani sabon sukuni wato wurin da za ta samu saukin yaduwa zuwa Afirka da Turai. A ci gaba da yaki da ta'addanci ta kafar yanar intanet, fadar shugaban Amurka ta White House da wasu manyan jami'an tsaro sun gana da wasu manyan kamfanonin fasaha a San Jose, jihar California, jiya Juma'a.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin, kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.